sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 28 watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Yayin da lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudirin kudi na dala $2.3 trillion, wanda ya kunshi dala $900 billion na tallafin coronavirus. Masu bincike a Amurka na kokarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata, har mutane uku suka jikkata, gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee. An yankewa wata jarida yar kasar China hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 4 saboda yadda ta bada rahotanni kai tsaye daga Wuhan a lokacin da aka samu barkewar annobar COVID-19 a cewar lauyan da ke kare ta.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za ji halin da ake ciki dangane da zaben shugaban kasa da na'in majalisar dokoki a jamhuriyar Niger.
Hukuma ta kasa gaba daya mai kula da zabe kwana 5 gare ta muhadi sakamako, in muka hudi sai mu tattara mu aika kotu mai kula da kundin tsarin mulki da tsabace zabe a cikin kasa ta Niger.
A karshen makon da ya wuce ne wasu da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari kan wasu kauyuka da ke karamar hukumar Haul a kudancin jihar Borno.
Safara ta wuta ce ta jami'ai suka kona makaranta, aka kona gidan Fulani Kwajafa, wani da ta police commissioner Kwajafa.
Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi da ke Najeriya ta fito da wani shiri na samar da sanawi ga Fulani makiyaya da nufin hana su shiga munanan ayyukan ta'addanci. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Haran take gabatarwa, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu saurare assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Yayin da lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudirin kudi na dala $2.3 trillion, wanda ya kunshi dala $900 billion na tallafin coronavirus da kuma dala $1.4 trillion na kasafin kudin shekara mai zuwa. Shugaban ya kira kudirin kasafin kudin abin kunya bayan da 'yan majalisar dokoki da na dattawa suka sanya mai hannu a makon da ya gabata, abin da yasa suka kawo karshen watannin da suka kwashe suna zaman shawarwari da basu Trump din ciki ba sosai. Kin amincewar da shugaban yayi ta ba mutane da yawa mamaki, waɗanda suka yi tunanin shugaban zai goyi bayan kudirin kudin. Har sai da aka kwashe mako guda, 'yan Republican da 'yan Democrat na yin kiran shugaban ya sanya hannu a kudirin. Ba tare da sanya hannun Trump ba ko daukar matakin samar da kudaden na wani dan lokaci, ta yi watsi da ayyukan gwamnati gobe Talata. Dama a jiya Lahadi, wa'adin matakin kare jama'a da basu biya kudin haya ba daga kora da karin kudin tallafi ga waɗanda suka rasa ayyukansu ya kare. Masu bincike a Amurka na kokarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata, har mutane uku suka jikkata, gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee. Hukumomi sun sanar a jiya Lahadi cewa sun iya gano cewa wani mutum mai suna Anthony Quinn Warner, dan shekara 63 ne, wanda ya tarwatsa wata mota mai gida a ciki a wata unguwa a garin Nashville mai cike da wuraren nishadin kaɗe-kaɗe da kuma wuraren sai da abinci. Bayanan da muka samu sun sa mun yanke cewa wani mutum da ake kira Anthony Wada shine ya tada bomb din, kuma yana wurin a lokacin da bomb din ya tashi, ya kuma mutu a fashewar. Abinda Donald Cochran, babban lauyan Amurka na gundumar tsakiya a jihar Tennessee, ya faɗa kenan a wani taron manema labarai. An yankewa wata 'yar jarida yar kasar China hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 4 saboda yadda ta bada rahotanni kai tsaye daga Wuhan a lokacin da aka samu barkewar annobar COVID-19, a cewar lauyan da ke kare ta a yau Litinin, kusan shekara daya bayan da aka samu bullar bayanan wata cuta mai shafar numfashi da ba a sani ba a tsakiyar birnin na China.
Dan jama'a kadan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leka a bangaren rahotanninmu. A washe garin babban zaben da aka gudanar a jiya Lahadi 27 ga watan nan na Disamba a jamhuriyar Niger, hukumar zaben kasar ta kafa wani sansani na musamman a babban ɗakin taro na Palais de Congrès da ke birnin Yamai tanakon tattara sakamakon zabe daga yankuna daban-daban yayin da sai a yau Litinin ne zaben ke gudana a garin Madama na yankin Agadez saboda dalilan tsaro kamar yadda kakakin hukumar zaben ta sene Mallam Nafi Wada ya bayyana azanta wasu da wakilin Musulmi Mumin Barma
zabe yanda ya gudana a jiya sai mu ce muwa Allah godiya dan saboda duka a fadin kasan tamu ta Niger duka mutane sun hutu kuma mutane sun kada qura'a sai mu ce muwa Allah godiya tunda gaskiya akwai dama guraren da muke dardar da su kuma Allah ya ruha asiri ba a samu miskila sosai ba a wani yanki na jihar Tawa jihar Talagari kuma da yanki na jihar Difa to Allah ya sa dai duka an yi zabe an gama lahiya bayan wasu runhunan zabe wanda ba su buda ba su ma cewa rishin buda ta su kamar yanayi ne na yankin wasu kan harkar tarzoma na tsaro muna nan muna yin raskona na duka wannan runhunan zabe kuma muga yanda za mu yi in muna iya koma a can mu yi zabe a wannan buɗe runhunan wannan na zabe
akwai wuraren da ake gudanar da zabe a yau 28
a yau Litinin guri guda ne ake gudanar da zabe can Madama cikin Agadez shi ma me yasa jiya ne wajen karfe 7 na yamma kun ga a lokacin nan ne ake rihe runhunan zabe kanan kayan aiki suka isa dan saboda kun san sare gurin ne wuya al'amari gare shi to shine jama'an tsaro suka ce a bari sai yau kuma runhunan zabe guda biyu ce shine suka buda tun yau karfe 6 da rabi dan saboda tun rana tana saukin hutawa kamar ganin birnin yami
ya ciki mai game da tattara sakamakon zabe
kun ga ai duka wannan hale da kongare mutane sun zo ana jiran a fara fadin sakamakon zabe mun yi kira a jahohi suna can suna tattarawa dan saboda sai komin ne sun kawo musu runhunan zabe duka na gunduma su aiko a gunduma kuma su ma su tattara kanan su aiko a jaha kanan su aiko mana yanzu da muka yi kira suka ce suna nan suna tattarawa da dan lokaci kadan suna fara kira shugaban na sakamako kuma shugaba na hukuma mai kula da tsarin zabe na kasa gaba daya sai ya hoto ya wallafa wannan sakamako
wannan na nufin kenan ba za a jima za a samu bayanin kammalin sakamakon zabe ba
daga rana yau ta Litinin hukuma ta kasa gaba daya mai kula da zabe kwana 5 gare ta mu hadi sakamako in muka hadi sai mu tattara mu aika kotu mai kula da kundin tsarin mulki da tsabace zabe a cikin kasa ta Niger su kuma daga ranar da muka aika musu suna da kwana 28 su hadi sakamako na dindindin
akwai siyasa da ke zarge-zarge a tsakanin su kan maganar mabudi ko kuma aikata ba daidai ba shin akwai wasu matakai da ka dauka domin tunkarar waɗannan zarge-zarge ko matsaloli
to kasan din in aka yi kira aka ce a zo a yi zabe ba zabe ba na a zama shugaban kasa gaba daya ko kuma a zama dan majalisa ko zabe aka ce tsakanin makwabci da makwabci wanda ya rasa sai ya ce an ci zalim din shi kenan wannan in suka hadi duka kwagen siyasa ya rage da wannan kenan mu kuma Allah ya san yanda muka tsara wannan zaben kuma mun san cewa yanda muka tsara shi kamar yanda doka ta rage da shi ne incin su ne su hadi amma mu dai abinda muka yi saboda Allah muka yi shi abinda muka yi bisa kan doka muka yi shi ta kasa kuma mun yi shi dan zaman lahiyar kasar mu ta Niger
sakacin hukumar zabe ta sene kenan Mallam Nafi Wada azanta wasu da wakilin Musulmi Mumin Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu
Sojojin Pakistan sun faɗa a jiya Lahadi cewa wani farmaki da 'yan ta'adda suka kai a kudu maso yammacin lardin Baluchistan ya yi sanadiyar kisan akalla sojoji 7. Harin da aka kai da sanyin safiya a gundumar Harnai ya auna wani wurin bincike na wasu sojoji na musamman ne. Kashe-kashen da aka yi sun auku ne a lokacin da aka yi wata musayar wuta mai zafi da 'yan ta'adda a cewar wata sanarwar sojojin Pakistan. An yi wa wurin ƙawanya kuma an toshe duk wasu hanyoyi da za a iya fita daga wurin. al'amuran don kama tsageran da ke tserewa ana kuma kan gudanar da bincike da kuma neman yan ta'addan a cewar sanarwar an samu rahoton yan sandan yankin na cewa an jikata sojojin Pakistan da yawa kuma maharan sun tsere zuwa wasu tsaunuka da ke kusa kasar Bangladesh za ta ci gaba da shirin ta na kwashe tawagar yan gudun hijirar Rohingya ta biyu a yau Litinin zuwa wani tsibiri da ke gabar tekun Bengal duk da cewa yan rajin kare haƙoƙin bil'adama sun cece matakin daga kausan lafazi ministan harkokin wajen Bangladesh Abdul Momen ya ce kusan yan gudun hijira 1000 za a kai wurin da ya kira matsuguni mai kyau Momen ya nana ta cewa tsibirin ya fi sansanonin da aka tsugunar da yan gudun hijirar a yanzu sau 100 kuma sun buƙaci a kai Sebastian Char amma yan gudun hijirar da kansu da jami'an ayyukan jin kai sun ce an tilastawa wasu yan Rohingya ne su amince da wurin da za a kai su
Da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotannin mu. A ƙarshen makon da ya gabata wasu da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari kan wasu kauyuka dake karamar hukumar Haul a kudancin jihar Borno inda suka kona gidajen mutane da dama da majami'u da makarantu da kasuwanni tare da halaka wasu daga birnin ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biye aiko mana
bayanai dai da nuni da cewa kusan lokaci guda wato da misalin karfe 5 na maraice wadannan mutane suka afka wadannan garuruwa inda suka dinga cillawa gidajen mutane wuta hada da majami'u da kuma kwashe musu kayayyakin abinci na dai samu zanta da wasu mazauna wadannan garuruwa ta wayar tarho wanda suka sheda mini yadda abun ya wakana kamar haka
shingare muka hau kan dutsuna muka dan nabe suka shigo kamar karfe 5 saura din ko suka fara sa wata cewa ta ce alade suka kona makaranta aka kona gidan Fulani Kojafa don riga police commissioner Kojafa da kuma Daniel Kojafa duk an koko na wayannan gidaje to sun zo shagunan kuma sun balla shagunan cire provisions da kayan wasu rufi aka da su kuma chemist sun baballa sun cire kaya
sun kwashe magani kenan
sun kwashe magani sai kuma POS na yara da wurin shagunan waya kwakwashe sun sa wuta a wannan
kamar gidajen mutane nawa suka kona
yanzu akan nan yanzu an gwade da na ga ma gidaje guda 5 da shaguna guda 3 amma akwai an ga sabon gari kirkuku can akan na kuma sun kona gidaje guda 4 da coci da gidan pastor da gidan pastor ya zama gida 6 kenan da cocin guda 7
kamar akwai asarar rayuka da aka yi
ba samu wannan ba sai dukiyoyi da suke akwai store na mutane an tattara abinci da ba irge an sa wuta an kokona
kamar akwai wani doki da ku samu ne daga wajen jami'an tsaro
akwai jirgin da ya fito farko air force fari yanzu ya dan zagaya wa dan zagaya sai sama ya bar mu daga can kuma helicopter ya fito ta hanyar Yola Allah yanzu shi mai dan zagayawa sai kara tafiya amma ba abin da suka kwata kwata ba su wuce minti da minti goma ba
to yaran ka ba su doki kaman awa nawa suna wannan aiki nasu
kamar da suka shigo kamar karfe 4 zuwa 5 din nan to ba aiki so ne ba su tashi tafiya ba sai karfe 2 da rabi zuwa karfe 3 na asuba
da kuma san ta da wani a garin Shafa wanda shi ma bai dan ambaci sunansa ba amma ga abin da ke cewa
suka fara hazar bi a sama mutane suka bazu kowa ya bar cikin gari sai suka fara kone kone suka shiga cikin masallaci a kone na tira cikin masallaci ko wannan shi suka fito a wurin masallacin a kwai shopping complex mai shaguna
haka
a cikin shaguna abu da kayan abinci da suka kona shi ma sai su wuce a azare
azare ne harkotan Haul kenan
eh harkotan Haul sai su kona police station tokoci a kusa da police station yana kallon police station
to kamar mutane ne suka kashe ni a wannan gari na kuna Shafa
ah mutum da ne dan manga ma shi ma kuskure hanya ne ya da su sannan su samu su bishi
inda aka ce gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya zarci waɗannan garuruwa da kuma masu alƙawarin sake gina musu inda aka lalata da ma ƙara samawa 'yan bangan motocin sintiri da su cigaba da kare al'ummansu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton to har yanzu dai muna Najeriya a ci gaba da ƙoƙarin lalubo hanyoyin rage ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya da yawancin lokuta ake zargin Fulani da hannu a ciki gwamnatin jihar Kebbi ta fito da wani shiri na samar da sana'o'i ga Fulani makiyaya da zimmar hana su shiga munanan ayyuka matar gwamnan jihar Kebbi Aisha Abubakar Atiku Bagudi ce ta kaddamar da shirin a yankin Mayama ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya aika mana daga Kebbi
Fulani 2778 ne za su amfana a karkashin wannan shirin, inda za a rika bayar su ruga zuwa ruga, ana taimaka musu da abin sana'o'i da za su hana su zaman banza wanda kan iya jefa su ga aikata munana ayyuka. Matar gwamnan jihar Kebbi Aisha Abubakar Atiku Bagudu ta ce an fito da wannan shirin ne bisa la'akari da irin fitaccen nuna ke faruwa a Najeriya, inda aksari ake nuna yatsa akan Fulani.
Duk inda aka ga Fulani ne yanzu Allah gudun da Fulani, amma idan kana da sana'anka babu wanda zai yi maka, babu wanda zai ci mutuncin ka. Kana cikin wajenka kana sana'a, za a zo a sayi sana'a. Shi yasa mun ka biyo ku cikin rigagen ku, mun ka kawo muku amfani wanda yake kuma za ku ci gaba da shi. Babu wanda zai raina ku, babu kuma wanda zai ce muku ku ne ɗan ta'adda.
A ƙarƙashin wannan shirin tuni da aka raba ƙananan dabbobi kamar tumaki da awaki da kaji ga Fulani da ne su rika kiwo suna saidawa da na samu abin lalura. Aminu Garba Dandiga shine kwamishinan kula da lafiyar dabbobi a jihar Kebbi, ya ce an karkasa shirin ta yadda dukkanin Fulani da ke jihar za su amfana.
Tun 2778 ɗinnan mutum 2278 su ne wanda za su amfana da wayannan ayyukan guda bakwai, don mutum 500 za a ba su abincin dabbobi da kuma kuɗaɗe kiwon da za su rika, wanda kullum za a dinga ansa lita 2 ta madara. Za a yi yogurt factory a Bulasa a nan birnin Kebbi, wanda ya aka tsare shi Allah ya bari, zuwa jihar Kebbi za ta samu kuɗin shigowa ₦1,600,000.
To ne waɗanda suka amfana da wannan shirin za su ci?
Mengeti menani ko mengeti gore mun gode an ba mu nan gana ai mun gode gore an ba ni wannan tumaki Maryam Muhammadu kiyo.
A can baya ma gwamnatin Najeriya ta fito da shirin ruga, inda aka yi niyyar tsugunar da Fulani makiyaya wuri daya a samar musu dukkanin ababen da suke bukata wajen gudanar da rayukansu maimakon yawace-yawacen da suke yi na kiyo. Sai dai shirin ya haɗu da suka musamman daga jihohin kudancin Najeriya. Sai dai ko bayan dakatar da shirin na gwamnatin tarayya, gwamnatin jihar Zamfara ta dukufa ganin cewa ta gudanar da wannan shirin, inda yanzu haka aikin ginin wurin da za a yi wannan shirin yana kan gudana. Masana halar dan Adam kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin cewa irin wannan shirin kan iya yin tasiri wajen magance aikata ayyukan ta'addanci.
So lalle ana kyautata da zuwa in Fulani sun samu abin da za su yi, da yawa daga ciki ba za su shiga irin sha'anin ta'addancin nan ba. Duk shekara ana keɓe taki za a ba wa manoma, za a kawo kayan ban ruwa da sauransu. Baka ji ana ce za a kawo dusa, za a kawo maganin dabbobi da sauransu. Sai abinda ita matar gwamna za ta yi ga kyautata zato zai taimaka irin wannan, don za su samu abin yi. Za su ga su ma ana yi da su, ba wai an bar su cikin daji ba, an dauke su mutane da kansu bai waye ba da sauransu.
Yanzu abin jira a gani shine shirin ya game dukkanin Fulani da ke jihar ta Kebbi, da kuma tasirin da zai yi idan aka aiwatar da shi wajen rage aikata ayyukan ta'addanci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Daga yadda Muhammad Nasir, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet abuhausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu, kamar yadda masu yi magana kan ce. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau, wanda shine insha Allahu zai zama na ƙarshe a cikin wannan shekarar ta 2020 mai cike da dimbin tarihi a faɗin duniya, shekarar da aka yi malakabi da shekarar corona. Ba wai a ɓangaren ilimi kawai ba, corona ta fi duk wani ɓangare na rayuwar bil'adama. Amma ana iya cewa wani irin koma baya aka samu a ɓangaren ilimi idan muka duba ƙasashen da suka ci gaba. Dr. Usman Isyaku, wani mai bincike akan halayya da tunanin ɗan Adam a Jami'ar Bagen da ke ƙasar Norway, ya haska muna irin koma baya da annobar ta haddasa musamman a ƙasashen Turai.
Ita dai wannan annobar ta coronavirus da ake ta zo mutanen duniya a bazata ne, kuma ta kawo tsaiko a harkokin rayuwa daban-daban. Misali a fannin ilimi, ita coronavirus din nan gaskiya ta samar da kuma baya da yawa akan al'amuran rayuwa a wasu bangarori. Kamar haka, misali a bangaren ilimin kananan yara, wato kamar nursery da primary kenan za a ce a turance, ita wannan annobar gaskiya ta kawo kuma baya sosai a nahiyar Turai, musamman ma Norway nan inda nake, ta kawo matsaloli sosai saboda makarantu da yawa sun rufe, kuma yaran nan ba sa samun damar haduwa da rago ta kororinsu a makaranta su yi wasanni. Kuma kamar yadda kowa ya sani, a nan Scandinavia yawanci makarantun nursery schools da primary schools nan yara suna zuwa ne kusan fiye da rabin lokacin su wasanni suke yi, suna koyon karatun sosai, amma wasa yana ɗaya daga cikin babban al'amarin da su yaran suke yi. To kasancewar wannan makarantun a rufe gaskiya ya kawo matsaloli da yawa wajen yaran, sukan samu damuwa sosai na kasancewar zaman gida fiye da watannin da suka saba yi na hutu. A bangaren ilimin kwaleji da kuma jami'oyi a Norway ko nahiyar Turai gaba daya, an samu irin wannan matsalolin na rufe ajujuwan karatu, wanda ya dakushe yanayin tafiyar da ba da ilimi sosai fiye da yadda aka saba. Amma sai dai an samu yaduwar ilimin fasaha, wanda suka samar da yiwuwar ba da ilimi ta hanyar kafofin sadarwa ta internet. A alal misali, akwai manhajoji da dama kamar su Zoom da Microsoft Teams da Skype da sauransu, wanda sun yaɗu matuƙa, sun kuma sun yi tasiri wajen ganin cewar karatu an koyar da shi daga nesa, ko kuma malamai suna zaune a gida, ɗalibai suna zaune a gida, an samar da karatu. Sai dai kuma an samu gaskiya kuma baya wajen ayyukan gwaje-gwaje, kamar misali laboratory, wasu nazarce-nazarce da bincike da ake yi, wanda ya kama dole sai ɗalibi da malami sun samu haduwa a cikin laboratories na gwaji. Gaskiya wannan ya samar da matsala sosai, wanda ba wasu da suke cikin matakin bincike kamar wanda suke PhD da sauransu, dole an ƙara musu lokutan da zai sa su samu su kammala irin wannan din. Sannan kuma misali, wanda suke bincike na al'amuran yau da gobe na rayuwar al'umma, misali wanda ake ce ma social sciences, da suke fita su yi interview ko ganawa da mutane wajen naɗan bayanai baki da baki, su ma wannan gaskiya sun samu kuma baya sosai, tunda mutum ba zai samu damar haduwa da mutane da yawa kamar a focus group discussion na ɗaukar bayanai da yawa saboda magana ita coronavirus. So gaskiya ra'ayina, ina iya cewa nahiyar Afirka, in za ka kwatanta ta da nahiyar Turai, wannan rufe makarantu da aka yi saboda corona ya samar da kuma baya matuƙa fiye da yadda ake tsammani, saboda yawancin makarantun nan sai da aka rufe su saboda lockdown, abin da ake cewa lockdown. Sannan kuma sai zo ya hada da yanzu haka, lokacin da ake maganar ita corona nan, jami'oi a Najeriya mun san cewar malamai sun tafi yajin aiki na wajen kusan wata goma kenan, duk da kwanan da suka janye. To amma ko da sai malaman nan suna aiki, jami'oin nan a buɗe suke, gaskiya malaman ba su da cikakken ƙwarewa wajen amfani da fasaha ta koyarwa daga nesa, distance learning kenan. Kuma koma da a ce malaman suna da wannan fasahar, kamar mu da muka sani a gida akwai matsaloli na rashin wutar lantarki, wanda dole waɗannan abubuwan koyon karatun sai an jona su da wuta. Sannan kuma rashin internet mai ƙarfi, ko kuma masu yaran kansu ba su da kuɗaɗen da za su sayi wannan internet ɗin saboda su sauke waɗannan manhajojin na koyon karatun, gaskiya shi ma zai ya kawo babban matsala a wajen ba da ilimi daga nesa a nahiyar Afirka.
Bai ga Dr. Usman, na samu zantawa da Dr. Nasiru Bashir Aminu, malami a jami'ar Cardiff da ke kasar Ingila, inda shi ma yake cewa
wato annoban corona ta sa jami'o'in Birtaniya, kamar sauran jami'o'in kasashe da suka ci gaba, fitowa da dubaru da ya zauna kenan dindindin. Wannan dabaru zai taimaka wurin tattalin arziki nan gaba da kare koshin lafiyan jama'a gabaki ɗaya, ya kuma tabbatar da yara ba su dakata akan cigaba da neman ilimin su ba. Na farko, wannan dabara ana kiran shi blended learning, yana amfani da ana buƙatar yanan gizo da wasu manhajoji ne a yanan gizo da za a iya koyarwa. wannan zai iya taimaka mu musamman yaran mu wanda basu saba da yaran turanci ba ko kuma yakan dauke su wani lokaci su fasara kalmomin da aka fada na farko kenan na biyu kuma yana rage lokacin daukan rubutu tabbas yana da shi ma dan matsalan shi saboda yaro wani lokaci in ana lecture zaka so ka tsayar da malami ka tambaye shi me kake nufi da wannan koko wani abu
Masauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a cikin wannan shekara ta 2020 sai kuma mako mai zuwa idan Allah subhanahu wataala ya kai mu cikin sabon shekara ta 2021 za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu sai godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Usman Isyaku da Dr. Nasiru Bashir Aminu wadanda suka bada tasu gudunmawar karshe a wannan shirin cikin shekarar 2020 baya ga haka sai jinjina ta musamman ga wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkairi daga birnin Washington gundumar Columbia da fatar Allah subhanahu wataala ya sa wannan sabon shekarar da zamu shiga ta zama alkhairi a gare mu alkhairan diddake tattare da ita Allah ya tabbatar da su a gare mu baki da Allahumma amin bis salam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa wal koliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fako
kada da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai ra'ayin da ku aika mana ta hanyar email sakamakon na farko ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura sai assalamu alaikum biyo Hausa ina farin ciki akan yadda al'ummar kasar Niger suka gudanar da zabe a cikin kwanciyar hankali da limana karshe ina fatan hukumar zabe ta sanye za ta nuna wa duniya cewa zaman kanta take yi wajen baiwa al'umma hakikanin abin da suka zaba sako na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta yace a ce matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke dauka akan cutar corona a ce matsalar tsaro ne ake daukar wannan matakai tabbas da yanzu babu sauran wata fargaba a Najeriya amma kashi abin ba haka yake ba sako daga Shehu Adamu Rajau yace al'umman Niger dai sun riga sun gama nasu sun yi zaben shugaban kasa da na yan majalisun dokoki a jiya Lahadi yanzu dai abin da ya rage shine jiran sakamako da hukumar zabe za ta fitar kuma muna fatan za ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana sahihin sakamakon ba akasin hakan ba iko sako daga Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa tace fatan alheri biyo ya Hausa al'ummar kasar jamhuriyar Niger muna ta ku addu'a Allah ya sa hukumar zabe ta sani ta baku abinda kuka zaba zaben shugaban kasa da ya gudana amin sai sako daga Yusuf Bazuka Mileda Gwalolo jihar Bauchi yace salam biyo ya Hausa al'ummar Niger zaben shugaban kasa da kuka yi jiya Allah ya sa mikishin Niger kuka zaba ba mikishin aljihunsa ba sakon mu na karshe ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum biyo ya Hausa al'ummar kasar Niger ya kamata ku kasa ku tsare ku kuma raka domin hukumar zaben Niger ta bayyana abin da kuka zaba in ba haka ba za a yi muku sakin da ba ruwa madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amman a takeice
Yayin da lokaci yake karatowa na yuwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, Shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudirin kudi na dala trillion 2.3 wanda ya kunshi dala biliyan 900 na tallafin coronavirus da kuma dala trillion 1.4 na kasafin kudin shekara mai zuwa. Masu bincike a Amurka na kokarin gano dalilan fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata har mutane uku suka jakkata. Gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee a nan Amurka. An yankewa wata yar jarida yar kasar China hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 4 saboda yadda ta bada rahotanni kai tsaye daga Wuhan a lokacin da aka samu barkewar annobar COVID-19 a cewar lauyan da ke kare ta a yau Litinin.
To ma sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chad za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku, zamu amfani da wannan dama mu yi fasakon ta'aziyya ga tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabiu Musa Kwankwaso, sarrafin mahaifinsa makaman karaye Alhaji Musa Sala Kwankwaso, da fatan Allah ya ji kansa da rahma, amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda take ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Creation da ta hada mana shirin, kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, take kira mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.